Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub makirin ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Litinin 17 ga watan Yuli shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya da EFCC na gudanar da bincike akan wasu ƴan kasar China guda 13 da hukumar ta kama su a jihar Kwara. Sannan bayan haka kuma muna dauke da shirin zaurin matasa na Nasiru Adamu Ali Kaya. Akwai kuma shirin jaridun Najeriya da Babangida Jibrin zai kawo mana. Amma yanzu sai a shirya a sha kashin farko na labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. A jiya Lahadi wani ayarin jiragen ruwan sojojin ruwan China ya kama hanyar zuwa tekun Japan inda zai hadu da sojojin ruwa da na saman Russia a wani atisayen da za su yi da nufin karfafa tsaro akan hanyoyin ruwa masu muhimmanci a cewar ma'aikatar tsaron China. Atisayen da aka yi wa lakabi The Northern Interactions 2023 ya bayyana karfafa haɗin gwiwar soja tsakanin China da Russia tun bayan mamayar Moscow a Ukraine kuma yana faruwa ne a daidai lokacin da China ke ci gaba da kin amincewa da bukatar Amurka ta sake dawowa da mu'amalar soji tsakanin kasashen biyu. Ayarin jiragen ruwan na China da ya kunshi jiragen yakin ruwa guda biyar da waɗanda jiragen sama masu saukar ungulu za su iya sauka a kansu guda hudu sun bar tashar jiragen ruwa da ke gabashin Qingdao kana za su haɗu da dakarun Russia a wani wuri da za a bayyana nan gaba, abinda ma'aikatar ta wallafa kenan a shafinta na WeChat a jiya Lahadi. A ranar Asabar ma'aikatar ta ce sojojin ruwan da na saman Russia za su shiga atisayen da za a gudanar a kan tekun Japan. Wata kungiyar masu tawaye ta ƙasa ta kashe akalla mutum 11 a arewa maso gabashin Congo a cewar wani jami'in yankin a jiya Lahadi. Isaac Kibira, mataimakin gwamnan yankin Boito da ke arewacin Kivu, ya ce 'yan tawayen kungiyar M23 ne suka kashe mutanen. Wato kungiyar da Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana da alaka da Rwanda, sai dai Rwanda ta musanta wannan zargin. Cikin shekaru 10 da suka gabata ne kungiyar M23 ta yi suna lokacin da mayakanta suka kwace Goma, birni mafi girma a gabashin Congo wanda ke kan iyaka da Rwanda. Sunan kungiyar ya samo asali ne daga ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 2009 da aka cimma wata yarjejeniyar da ta zargi gwamnatin Congo da kin amincewa aiwatarwa. An gano gawarwakin fararen hula 11 da safiyar jiya Lahadi, inda aka jera su a layi guda biyu cikin ciyawa bisa rahoton wata kungiyar bincike da ke Paris mai suna Sahel Intelligence. Kungiyar ta M23 sun mamaye wurin tun ranar Talata kafin daga bisani suka janye. Kungiyar M23 tana ɗaya daga cikin kungiyoyi 'yan bindiga sama da 120 da ke fada a gabashin Congo, galibi waɗanda suke fada akan mallakar filaye da kuma neman iko da mahakar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa masu daraja, yayin da sauran suke ƙoƙarin kare al'ummominsu daga kungiyoyin 'yan bindiga da ke gaba da su. Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadar Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta cafke wasu 'yan kasar China da ke haƙan ma'adinai taɓa rauniyar hanya a jihar Kwara, Najeriya, a wani yunkurin kawo ƙarshen ayyukan ɓata gari a wannan masana'antar haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Wakilinmu Amina Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana rahoto akan haka.
Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin zagon ƙasa ga dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC na gudanar da bincike akan wasu 'yan ƙasar China su 13 da hukumar ta ce ta kama a jihar Kwara. Hukumar ta EFCC dai ta ce ta kama 'yan ƙasar China ne bisa zargin suna haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba akan ƙa'ida ba a jihar Kwaran. A wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar ta EFCC, Mr. Wilson Ujaren, ta ce waɗanda aka kama ɗan ƙasar ta China da suka hada da maza 12 da kuma mace guda an kama su ne a unguwar GRA da ke birnin Ilorin a sakamakon binciken kwakwab da ƙwararrun jami'ansu suka gudanar. Barista Aliyu Alhassan, masanin shari'a kuma mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Kwara akan samar da aikin yi a tsakanin matasa, ya ce lamarin 'yan ƙasar China ba sabon abu ba ne a Najeriya.
To, wannan 'yan China ɗin da ake maganin su ba yanzu suka fara irin wayannan harkokin ba, ban sani ba ko saboda ko sun rena ma Najeriya waye ne ko kuma suna ganin ba doka ne a ƙasar. Sai ka gani sun shigo sun ɗan samu wayansu sun haɗa kai da su sun shiga ba tare da suna da license ba. Su shige su fara haƙa ma'adini. To, abin da ya kama dai daga shekara uku zuwa yanzu ana yawan farautar su domin a tabbatar cewa an hana su.
To, ita ma dai majalisar dokokin jihar Kwara ta ce za ta yi zama na musamman akan wannan al'amari a cikin wannan mako mai shigowa, inji shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi a majalisar dokokin jihar Kwara, Honorable Sa'idu Baba Ahmad.
Insha Allah za mu zauna a assembly mu duba magana, amma mostly batun mining is a federal government issue ba batun state bane. Amma yanzu yanda aka kama Chinese guda 13 suna a hannun FCC ana bincike su, waɗanda ya shigo da su, waɗanda suka kawo su, insha Allah ana nan ana bincika. Mu ma House of Assembly insha Allah a bangaren mu in mun resume ranking sai za mu yi setting committee da za mu yi setting ne insha Allah za mu duba abin da za mu yi a ciki.
Ƙasar China dai na gudanar da harkokinsu cikin sirri a jihohin Kwara da Niger, domin kuwa a lokutan baya ma gwamnatin jihar Niger ta kama wani kamfanin ƙasar ta Sin yana yankan itatuwan madobiya a yankin Lafai da ke cikin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Toma Jalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Yannan ka tallafi ga Ukraine mai fama da yaƙi ita ce hanyar da tafi dacewa wajen taimakawa tattalin arzikin ƙasashen duniya. Sakatariyar Britain Malin Amurka Janet Yellen ta shaida hakan a jiya Lahadi. Ta ƙara da cewa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa da tunkarar matsalolin basussuka. Sannan a ɓangaren taron ministocin kuɗi na ƙasashe 20 mafi girman tattalin arziki a duniya, wato G20 da ake yi a Indiya. Yalen ta ce za ta yi watsi da sukar da aka yi kan cewa an cimma wata matsaya tsakanin baiwa Ukraine tallafi da ƙasashe masu tasowa. Sannan Yalen ta yi nuni da irin kokarin da ake yi na shawo kan matsalolin basussukan da ƙasashe marasa ƙarfi ke fama da su, da yi wa tsarin bankuna garan bawo da kuma batun tsarin haraji na duniya. Kana ta yi gargaɗin cewa kada a yi gaugawar duba yiwuwar ɗage harajin da aka sanya wa China. Akan batun mamayar Rasha a Ukraine kuwa, kasancewar dukkanin ƙasashen biyu na samar da abinci a duniya wanda gaba ɗaya suka fitar da kusan rubu'in alkamar da ake saidawa a faɗin duniya. Lamarin da ya shafi tattalin arzikin ƙasashe a faɗin duniya bayan da farashin kayan abinci ya yi tashin goron zabi. A ƙarshe a jiya Lahadi, hukumomin Iran sun ba da sanarwar dawowar 'yan sandan ɗa'a kan titi waɗanda ke tabbatar da dokar ƙasar ta sanya hijabi. 'Yan sandan ɗa'ar sun daina fitowa kan tituna biyo bayan zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar bayan mutuwar matashiyar nan 'yar shekaru 22 mai suna Mahsa Amini a hannun 'yan sandan. 'Yan sandan ɗa'an ne suka tsare Amini bisa zargin rashin sanya hijabi yadda ya dace. Duk da cewa zanga-zangar ta yi sauƙi yanzu, mata da dama a Iran suna take dokar sanya hijabin da take wajibi tun bayan mutuwar Amini. Sa'id Muntazir Al-Mahdi, mai magana da yawun hukumar tsaron Jamhuriyar Islama ta Iran wato Faraja a jiya Lahadi, ya ce an ɗau matakin dawo da 'yan sandan ɗa'ar ne domin amsa buƙatun al'ummomi da ƙungiyoyi da ma hukumomin al'umma daban-daban da kuma matsi daga shugaban ƙasar da ma'aikatar shari'a.
A gaida Aisha da ta karanto bana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
Kira daga Adam Hassan.
Dalla da fata a shakata da wannan faifan yanzu ko ga Mustafa wato Nasiru Adamali Kaya da shirin mu na gaba.
Zoren matasa masu raro barkamu da dawowa shirin Zoren matasa na VOA da yake tabo lamuran da suke ci matasan tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance bakin zara da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A yau mun zo shiri na ƙarshe na Zoren matasan da ya sauka a Bauchi inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Zaben dai wanda ya samu fafata da matasa inda aka samu wasu daga cikinsu masu karancin shekaru sun lashe zaɓe musamman ma a majalisun dokoki inda muka yi tambaya shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alƙawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa. Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben kamar yadda muka bayyana mun zanta da matasan inda suka bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben. Matasan sun hada da Al-Mustafa Haji Sufi asken matasan Arewa, Abdulrahman Amfel Shekel, Dan Lamiyan Sambal Janga karamar hukumar alkaleri da Babawo Chelsea Kofara. Matasa ku biyo ni mu shiga zaura.
kamar dai ciyawar nan take. Eh daga karshe zan sake kira ga musamman yan uwa matasa mu saka tsoran Allah a ranmu mu kawo abin da zai taimaki yankunan mu domin idan har muka yi bulus da irin wannan abin muka sa san zuciyar mu ne kawai to da mu yi ta zama ne muna maida kanmu baya dazu mun bada misali da wani shugaba dan majalisar jaha a Bauchi wanda idan ka ganshi a Bauchi dan majalisar jaha ne ba za ka ce dan majalisar jaha bane saboda me yadda yake shiga cikin al'umma bai hawa mota in ka ga rigan jikinsa babu batun ma dan majalisa haka yake shekara wannan hudu cip kuma Allah ubangiji ya sa al'umma suka ga zuciyarsa suka sake bashi dama yanzu ya koma majalisar da ba a taba maimaita ta ba to kaga wannan shiga cikin al'umma ne jin damuwoyinsu kuma yake kyautata musu akan abin da suke nima daga gare shi to dan haka ina kira ga al'umma muna duba abin da ya dace muna kai koke-koken dukkan abin da muka gani mu ba za mu iya ba sai gwamnati ne za ta iya to mu bi ta hanyar da muke ganin sakon da ya isa domin a zo a aiwatar mana muna da matsaloli mu ma matasa da mutanen anguwa shugabannin mu da ka samu bohul ne a yanki wallahi sai ya fi shekara biyu yana tsaye wai ya baci kuma al'umma sun kasa gyarawa suna jiran gwamnati kuma da zaran an ba da dama wani
akwai bukatar aikin gayya kenan karo-karo
akwai bukatar aikin gayya wallahi wani abin sai an zo an kawo masu gyaran ne ma an zo an yi sai ga abin bai taka kare ya karya ba kuma ya fi shekara biyu a ji yana abi kuma a anguwa mutum ɗaya ma zai iya yin sa mutum ɗaya ma saboda dalilan kuɗi ya lalace wallahi sai fi shekara biyu shekara ɗaya yana aje ba a gyara ba sai dai an sa ido gwamnati zo ta gyara don haka mu tsoron Allah mu taimaki kanmu da kanmu a dukkan abin da muka ganin za mu iya wanke za mu iya sharewa kan ba idan mu hawaye mu yi shi domin mu kawo ci gaba a rayuwarmu.
Kamar yadda Abdulrahman Amfen ɗin nan ya faɗa Malam Nasiru abin da ya fito al'umma ne kwamiti ɗin anguwa na tsaro yadda ake fama da matasa mutum 50-30 su duro muku anguwa a ce ku haɗa kwamiti 500 kawai a bayar a sati na rantsa ma da Allah a mutum 100 na anguwa da ke mutum 10 su ba wannan wani irin san zuciya ne wani irin bacin zuciya ne wani irin lalacewa ne ke damun al'umma mu wallahi in ka zo irin wani abu sai tsaka maka ne ke za ga babu ci gaba komi a ce gwamnati ruwa a ce gwamnati komi a ce kai inna lillahi inna ilaihi
raji'un eh to ni abin da zan ce baba chance daga karshe shine kaman kowane matashi ya san darajar mutuncin gidansa da iyayensa saboda a baya idan ka duba kaga dukkan mu iyayen mu masu daraja ne to idan ka taso kana aiki wanda baya da kyau akan kanka matashi ka bata darajar ma'aifinka kenan to kaga irin wannan abubuwan ka bata zuriyarka kamar inda Aisu yake magana da sauran su Abdulrahman Amfen da Dallami maganan gaskiya wannan abin ya shafe mu a jihar Bauchi wanda zaka ga matasa yawan kwacen waya sukan kiri irin wannan abubuwan to kaga shi ma yana sa dabi'a mutum ya baci dan a wannan madadin da yake
matsalar kwacin wayan nan ma kan kai har wasu matasa miyagwa suka suna yanke sa ma ai
eh to a yanke hannu suna faruwa dan haka ma kwanan nan ita akwai wasu jami'an tsaro a jihar Bauchi wanda suka kama wasu matasa sun kai kusan 100 a jejin Yankari wayannan wanda duk matasa ne kwa sun je wai shagala kuma duk sun je sun kwakwace wayoyin al'umma ne suka je cikin Yankari aka kama su kaga wayannan muna yaba ma wannan committee na hunters to a dada ba su guduma kuma wani matsalan shine anguwa ko da ana irin wannan abu sai ga wayansu iyaye su suke zuwa suke musgunawa ko cin mutuncin wayannan yan kwamiti din kuma idan suna kama duk wanda kaga an kama shi ba sai yayi laifi idan baka yi laifi ba wanda zai kama ka to ina fata matasa a wannan yayi na bayan an yi zabe to mu dawo mu nutsuwa idan muna gani kawai kaman a lokacin ana zabe kowa yana da ra'ayin kansa a misali kenan ba wai dan ana cewa wai da ka iya fadan kalaman da dama ni ban yarda da wayannan zancen ba to mutum ya dawo ya nutsu dan haka ita kuma gwamnati da bada gudunmawa ma kansu al'umma su ma su tashi tsaye ba sai an ce wai kawai gwamnati ba.
Malam Nasiru Dallami an son gaya barjangane abu na karshe nake son yin kirawa al'umma shi daga ran da aka rantsar da gwamnati mu musawa ran mu cewa za mu yi abin da ake kira da voluntary organization duk wani aikata suka gibanci cikin anguwanni ba sai mun jira gwamnati misali yanzu share kwalbati kawai da Sokota da Kwatami dai toshe kuma ga shi damina muke fuskanta amma ba ra'ayin mobilizing din al'umma ba a cewa a share kwatanni da a cewa da a jira sai gwamnati ta zo to kafin gwamnatin ta zo aka samu babban hadiri gurin ya cakube dole ka ga anguwanni katanguna ta zuwa to dan Allah al'umma ina muku kira da irin wannan abubuwa sun bada misalai daga zo an muku
kuma irin wannan lokacin da muna
eh da kuna neman bohur sama shekara dan majalisa dai kokari zo yi shirin tuka tukan nan sati dai sati uku samu jaraba ta zo ta tsaya to amma bara ku ya dauko injiniya zai duba shin gyaran ya fi karfin aljefinku ko bai fi karfin aljefinku ba in ba sa ba sanadiyar lalacewa ta an shekara 1 da ita ana amfani da ita amma shekara 2 uku in ba wani babban mutum bai zo ya gyara ta ba to dan Allah ina mana kira kada mu zaman to kawai ma wasu abin nan haka mu yi iya kokari mu zamana muna ba da guduma gurgudu abin da zamu yi mace ta shi kana da lafiya zaka ba da gudumawa wa jahar ka da karamar hukumar ka da anguwan da kake ciki ni in ba da gudumawa ta kai ka ba da gudumawan ka Ali Mustafa Yusuf zai ba da gudumawan ka Abdurrahman Antan Shekan ya ba da gudumawan sa baba waccar su kobaran shi ma ya kokari ya ba da gudumawa kuma ka sa waranka zaka idan Allah ta kuma da ku samu taimakon Allah idan kuka hada kai karfi da karfe karfin ku ya gaza sai ku samu jagoran ku sai isar wa shugaban ku da yake maki kusa da ku wataƙila shi ma ya tausaya da halin da kuke ciki da kokarin da kuka yi da dukiyanku da lokacinku da karfinku wata kilshi ma kawo muku guduma wanda za a iya hadawa da nakun da naka ta zan hada karfi da karfe to da izinin Allah sai samu mafita a kai Allah ya sanya albarka cikin ragaman shugabanci da ya ba wa shugabanninmu mu kuma Allah ubangiji ya ba mu ikon yin musu addu'o'i na gari Allah ya sanya albarka wa dukkan wani shugaban da aka zabe shi
amin a ƙarshe ina nasuru sunana Al-Mustafa Yusufi ina fatan alkhairi ga wannan tasha ta BOA bitarin albarka Allah ya saka muku da alkhairi a bisa lokaci da kuka ba mu domin jin ra'ayoyinmu kuma a cikin bayane akwai abin da dan taso mu a ƙarshe na matasa masu kwace wayoyi din nan akan waya kaga ana daukar ran mutum akan waya fara hannun mutum akan waya su jira gidajen mutane suna shiga kamar sun aje mu ba mu wayoyi ba mu kudade ba mu atan ba wannan al'amura yana da kyau ayi kyawun tsayi kyawun tsari a tsaya tsayin daka komitocin anguwa tsaya da kafafunan su sannan kuma hukumomi na ƴan sanda su tabbatar da cewa duk lokacin da aka yi musu mutum mai laifi dan girman Allah kar wani ya biyo ta baya ba su cin hanci su sake shi in sun yi haka sun cuci al'umma sun cuci aikin su kuma sai Allah ya tambaye su sannan duk mutumin da aka yanke masa hukuncin gidan yari daurin shekara 100 shekara 10 dan girman Allah kar wani je karbe shi matakar irin wannan ta'addanci ya aikata to in ana irin wannan al'amari zai sa a samu sassaucin al'amarin amma abin yayi waya idan buki ake a fizge waya idan jaro ake a fizge waya kai kwanakin ba wata babbar kasuwa a cikin garin gocin dake shataleta lamunci haka suka shiga cikin kasuwar suka tabarnata da ranan Allah to kaga irin wannan in ba a tashi tsaye akai takilin din wannan matsalar ba wallahi alazim za ta addabi al'umma da wata ran sai ta zama irin abun da akai a baya muna roƙon Allah tsare mu
amin to
sunana Al-Mustafa Sufi muna godiya
sunana Abdurrahman Anten Shekal muna godiya sosai
sunana Baba Charles Kofar muna fatan alkhairi
sunana Dallan Nan Songaye Barjanga muna godiya Allah ya saka da alkhairi
muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya kare zamanta insha Allah kuma za a same mu duk lokacin da aka bide mu
a gaishe kuma ta san Baucin Yakubu da ba da guduma a wannan zaure sai wani lokaci mun samu dama ma saki waiwaiwa dan yin wani sabon shirin da wani sabon darasin a madadin muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin naku Nasiru Adamaili Kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
wassalamu alaikum
to madalla a gaida Nasiru Adamaili Kaya kara manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
Zanfara shirin jaridar ne da jaridar PM News. Daya daga cikin manyan labaran jaridar PM News na cewa shugaban jam'iyyar APC Sanata Abdullahi Adamu tare kuma da sakataren jam'iyyar dukkaninsu sun aje mukamansu. Jaridar PM News ta bayyana cewa makonni kusan biyu da suka gabata kenan wasu ƴan jam'iyyar ta APC ke kira ga shugabannin jam'iyyar da su aje mukamansu. Sai kuma jaridar Daily Prose daya daga cikin manyan labaranta na da nasaba ne da tashin hankali a yankin Kudu maso gabashin Najeriya inda kungiyar ƴan kabilar ta Ibo Honazin Digbo da ya kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya saka doka ta ɓaci sakamakon rashin tsaro a yankunan jihohin nasu kungiyar ta Honazin da ta bayyana cewa saka doka ta ɓaci zai aike da sako ga gwamnonin yankin nasu wanda suke zargin cewa sun kasa tabuka komai akan harkar tsaro a yankin sakamakon matakan da kungiyar ƴan Biafra ke ɗauka na hana mutane zuwa aiki da kuma ba da umarni zauna gida sai kuma jaridar Disney daya daga cikin manyan labaran ta na cewa lauyan shugaban Najeriya Suwaju Bola Ahmed Tinubu a gaban kotun dake sauraron kararrakin zabe ya ce soke zaben shugaban kasa bisa dogaro da rashin samun kashi 25 cikin 100 zai iya jefa kasar cikin wani hali na kakani kai tare da tashin tashina lauyan ya furta hakan ne a kariyar da yake gabatarwa ga kotun sauraron kararrakin zabe dake gudana a Abuja da haka ya kira ga kotun taiwatsi da hujjojin da ɗan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar Labour Peter Obi da na PDP Atiku Abubakar suka gabatar inda suke neman a soke zaben na shugaban kasa bisa gazawar Bola Ahmed Tinubu ya samu kashi 25 cikin 100 na zaben da aka gudanar a birnin tarayyar Najeriya Abuja sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran ta ta cewa hukumar tsaro ta cikin gida ta gurfanar da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele a gaban wata kotun tarayya dake birnin Lagos kuma ta DSS ta gurfanar da tsohon gwamnan ne tare da zargin sa da mallakar makamai da suka hada da bindiga da kuma alburusai ba tare da lasisi ba amma kun da gabata ne dai wata kotun tarayya dake Abuja ta umarci hukumar ta DSS ta gurfanar da tsohon gwamnan a gaban kuliya ko kuma ta sake shi ita kuwa jaridar Vanguard ta yi bayanin cewa dole ne a gurmi tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari idan dai har da gaske ake cewa za a gurfanar da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya a gaban kuliya wata kungiyar lauyoyi masu fafutuka kare haƙƙin bil adama da kuma demokradiya sune suka gabatar da wannan koke inda suka bayyana cewa duk abin da Emefiele ya aiwatar a lokacin da yake jagorantar gwamnan babban bankin Najeriya ya shi ne bisa umarni da kuma amincewa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari harshen sharhin jaridan kenan huta lafiya
to madalla ga sheka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
Baba a takaice a jiya Lahadi wani ayarin jiragen ruwa na sojojin ruwan China ya kama hanya zuwa tekun Japan inda zai hadu da sojojin ruwa da na saman Russia a wani atisaye da za su yi da nufin karfafa tsaro akan hanyoyin ruwa masu muhimmanci a cewar ma'aikatar tsaron China atisayen da aka walakabi da Northern Interactions 2023 ya bayyana karfafa hadin gwiwar soja tsakanin China da Russia tun bayan mamayar Moscow a Ukraine kuma yana faruwa ne a daidai lokacin da China ke ci gaba da kin amincewa da bukatar Amurka ta sake dawo da mu'amalar soji tsakanin kasashen biyu wata kungiyar masu tawaye ta kashe akalla mutum 11 a arewa maso gabashin Congo a cewar wani jami'in yankin a jiya Lahadi Isaac Kibira mataimakin gwamnan yankin Buito dake arewacin Kivu ya ce ƴan tawayen kungiyar M23 ne suka kashe mutanen wato kungiyar da majalisar ɗinkin duniya ta ce tana da alaka da Rwanda sai dai Rwanda ta musanta wannan zargin cikin shekaru 10 da suka gabata ne kungiyar M23 ta yi suna lokacin da mayakanta suka kwace goma birni mafi girma a gabashin Congo wanda ke kan iyaka da Rwanda Nannan ka tallafi ga Ukraine mai fama da yaki ita ce hanyar da tafi dacewa wajen taimakawa tattalin arzikin kasashen duniya. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta shaida hakan jiya Lahadi. Ta kara da cewa da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasashe masu tasowa da tunkarar matsalolin basussuka. Sannan a bangaren taron ministocin kuɗi na kasashe 20 mafi girman tattalin arziki a duniya wato G20 da ake yi a India. Yellen ta ce za ta yi watsi da sukar da aka yi kan cewa an cimma wata matsaya tsakanin baiwa Ukraine tallafi da kasashe masu tasowa.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asariya idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa ƙarfe 3 ke da minti 29. A madadin Aisha Mu'azzai ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni. Zama injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Joda Kamins, Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.